الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا لهدي 25 جواتن جماد الأولى هجرة 1447 wanda ya dace da 16 da watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da karatu na lamiyatul af'al darasi na 26 littafin tasrifi. Idan ba manta ba muna nan cikin auzanu na fi'ili wanda ya haura masulasi. Zamu tashi a baiti na 82 inna ibn malik rahimahullah yake cewa wa man yasil bi fi'alin tafa'ala wal fi'ali fa'ala fahmadhu bima fa'ala wa qad yuja'u bi taf'alin li fa'ala fi taksiri fi'lin ka tasyarin wa qad ju'ila ما للثلاثي فإلا مبالغة ومن تفعل أيضا قد يرى بدلا تو ابن مالك يتشي ومن يصل بتفعال تفعل والفعال فعل تو فهمده فهمده بما فعل to bayan yayi bayani cewa akwai masadiru na fi'ili wanda ya haura ba sulasi ya fadi wadanda yake na kiyasi to haka kuma an jiyo wasu da laraba suka furta wanda ba wadancan ba to su ne mallan yake sun ya kawo maka su duk daga abin da ake kiyasi to in ma ka ci karo da aka san haka to sama'iyun ne laraba suka furta shi sai ka kiyaye shi amma ba za ka yi kiyasi akan sa ba to sune zai fada sai ce wa man yasil du wanda ya sadad tafa'ala ga ma'aunin tafa'ala wanda mun yi shi a baya sai sadad bi tafa'alin ya kawo masa masdari da awan tafa'alun wanda haƙƙin tafa'ala yazo tafa'ulan tunda ya fara da ta'un mun yi shi a darasin da ya wuce ko ba mun yi shi ba ta'allama sai ka ce mi ta'alluman tafahama tafahuman ko wanda wannan shine kiyasi to amma kana karatu sai ka ci karo da ma'aunin tafa'alun sai kaga an zo wani ya zo da shi daga cikin larabawa yayi amfani da shi bai dauko wancan ba to shine ina misali kamar tamallaka yayi fadanci to kaga kiyasi sai a ce tamallukan to amma sai aka ji laraba sun ce timillakan to shi timillakan kaga alawazani tafa'alin to sama'i ne wancan shi a kiyasi tamallukan wannan kuma laraba haka suka furta shi an gane ko ta hammala to kiyasi shine a ce mi tahammulan to sai aka ji sun ce tihimmalan ala wazani tafa'alin to shine wai ibnu malik yace in kaga wani ya sadar da wannan masdari da tafa'ala to fahamarhu ka gode masa bima fa'ala da abin da yayi kuskure ba kama yabe shi ka jinjina masa ka gode masa saboda ya zo maka da ƙarin abin da da ka sani kai da ta'alluman ka sani sai yanzu kuma ga ƙari an ƙara maka an sada maka da shi kaga ai sai kai godiya ko ba haka ba ko kuma wal fi'ali ko ya sadar da awon fi'alu ga fi'ilin fa'ala ko fa'ala mudha'afi fa'ala menene kiyasinsa mazdarinsa mun yi shi a baya ba hadda ce wake fa'ala me ye ma'aunin mazdarinsa mazdari fa an gaci kuma kana ambaton mudhari if'alan kuma Allah ya tozaya wura fa'ala yanzu hukumanta taf'ilan shine kiyasi yayi ko ba yi shi ba a karatun da ya wuce to sai kaga wani ya aje wancan taf'ilan din sai ya zo da fa'alun to shi ma fahamadhu shi ma ka gode masa bima fa'ala da abin da yayi an gane da abin da yayi ina misali kaman kazzaba kaga sai ka ce takziban alal qiyasi yawwa alal qiyas kazzaba ya ƙaryata takziban ƙaryatawa ko kamar can kallaba takalima to amma sai aka ji kuma an zo da wani abun ba wannan ba kamar wa kazzabu bi ayatina kizzaban aga ba a ce takziban ba to ai kizzaban mazdari ne ala wazni fi'alin sun ƙaryatawa an gane kaga ba za a ce takziba sai aka ce kizzaban ko kallama sai ka ce kilaman madadin takaliman kilaman ko magana kenan to shi ma in kaga wanda yayi haka to ka yabe shi be ya sabo ba in kana da abin bayarwa ma na kyauta ka bashi tunda ya kare ka da ilimi tunda kai abu ɗaya ka sani yanzu sai aka zo ba da ƙari kaga an taimake ka ai ko an ilmantar da kai to da tifi'alun da shi fi'alun dukkaninsu sama'iyai ne ba a kiyasi a kansu ma'ana iya waɗanda ka ji laraba sun faɗa to sai ka tsaya a kansu sauran afa'alu shi kuma sai ka koma ma asali sai ka koma ma asali da kiyasi wa qad yuja'u haqiqa akan zo li fa'ala ga ma'aunin fa'ala da mi da awun bi taf'alin sai a zo mai da ma'aunin taf'alu a matsayin mazdari gare shi wancan dai fa'ala da an kai magana akai to an sake jin kuma wani awun na mazdarin sa shine taf'alu fi taksiri fi'ilin in ana wato son a nuna aikin ya yawaita sai baka misali katasiyarin kamar tasiyaru daga sayyara kaga kiyasi a ce mi tasiran to kuma an ji laraba sun ce tasiyaran to daidai yake da a ce tasiran kamar yadda an gaisu ce tawafa tatwafan tawafi in an yi shi da yawa sai a ce tawafa tatwafan ko jawwala tajwalan kaga kiyasi tatwifan na wancan tawafa jawwala tajwilan to amma kuma sai aka ga sai ya amfani da wannan awun na taf'alu to shine yace wa qad ju'ila shi ma wannan an samu an saka shi a matsayin mazarin shi fa'ala duk da baya da yawa qaddinnal litqalili litqalili ba litaksiri ba ngani mana an ji kadan ju'ila an saka wannan taf'alu mazarin sa ga fi'ilin fa'ala to kaga shi ma sama'ili kinan fa'ala yana da au nawa na farko kiyasi shine mi taf'ilan na biyu wancan da aka yi dazu sai wani na'am na farkon dai na biyu daga cikin sama'iye banda taf'ilan wanda mun kai yanzu yanzu mun kai shi diwa da kyau ustazu fa'alu shi mun kai yanzu yanzu aka ce in kaji wani ya saka shi ga fa'ala ka gode masa an ka ce sama'i ne ko to yanzu ga wani an samu shi ma taf'alun kenan yana da awo uku daya kiyasi biyu kuma sama'i ne kiyasin shi ne taf'ilu ko sama'i shi ne mi fa'alun da taf'alun to shi kada yadda su to in kana karatu ka gansu sai ka tantance ka gane wannan kiyasi ne wannan kuma sama'i ne wannan sama'i ne to haka nan wa qad haqiqa ju'ila an sanya ma ko wa qad ju'ila yana da alaka da baitin da zai zo ba yana da alaka da wancan ba shi wancan maganar sa ta kare wa qad ja'u bi taf'alin li fa'ala fi taksiri fi'ilin katasiyari to haqiqa taf'alu yakan zo ga fa'ala fi taksiri fi'ilin katasiyari idan ana son a nuna yawaitar aiki to wa qad ja'a haqiqa an sanya malis sulasi abin da ya tabbatar ma fi'ili sulasi an gani amma shi ma mudha'afi mudha'aful labi ba mudha'aful aini ba to shi ma an ji mazdarin sa daga larabawa sun kawo shi da awun fi'ila fi'ila mubalagatan domin nuna kai matuka kama fi'ilin haffa na kwadaitarwa aga me mazdarin sa na kiyasi hassa hassan ko ba haka ba to sai ga jilaraba sun ce hissisa hissisa hassa ya husu hissisa ko hassa ya husu shi ma hassan to an ji kuma hissisa duk an ji alawazin fi'ila to shi ma mazari ne kamar yadda aka ce an ji sayyidina Umar yana faɗa dangane da kiran sallah yana cewa laulal khilifa la'azzantu ba dan da zama na khalifa ba ɗawainiyar khalifanci to da na zama ladani ni ma ina kiran sallah tumadadin ya ce laulal khilafatu sai ce laulal khilifa kaga alawazani fi'ila to shi ma mazari ne to shi ma an sanya shi ga sulasi mudha'aful lami wanda aka yi wa aka maimaita lamun din sa kamar shi hassa din ko hassa din duka an ji wannan an gane yau amma sharadi ya zamo yana ta'adiya. ya zama mu'adda. To haka nan wa min tafa'ala, shi ma ma'aunin tafa'ala wanda ya fara da ta'u, to shi ma an ji masa mazzari da wancan awun fi'ila, wanda tafa'ala bisa karatun da aka yi kiyasi shi ne zama mi tafa'ulan a karatun da muka yi, ko to tafa'ala kaga khumasi ne, kuma gashi ya fara da ta'u, to kiyasi shi ne a ce mi tafa'ulan. Ila misali kamar taramal qaumu, taramal qaumu me ma'anarsa? Mutane sun halbebeniya, shi ne taramal qaumu, daga rama ne. To a kiyasi tarama ya zai kasance taramiyan, mun yi shi a baya, taramiyan ko taramiyan. To amma sai aka je sun kawo masa wannan awun fi'ila rimmiya, taramal qaumu rimmiya, fi'ila. Amma kiyasi taramiyan, tunda ya fara da ta'un, sannan kuma ga harafinsa na ƙarshe kuma yana da illa, yana da illa. To shi ma an jiyo wannan tarama sai a ce rimmiya, amma walƙiyasu shi ne taramiya. To shi da ya ce ƙad, shi ma haƙiƙa yura ana ganin badala zai iya zama wa madadin wancan na ƙiyasin, shi wannan fi'ila ɗin. To haƙiƙa akan kawo shi sai ya zama madadin tafa'ulan, shi awan tafa'ala kenan, ko yau awan tafa'ala. To sai baiti da gaba, ko sai mu kwana a kansa. Haka nan wabil fu'allilati if allala qad ja'alu mustaghniyan la luzuma fa'rifil musula. To shine yace wa qad ja'alu, haqiqa sun sanya, su larabawa kenan tunda su adda yaran, sun sanya bil fu'allilati ga awan fu'allilati ga if allala, if alalla. To sai aka ga sun saka masa awun mazdarinsa da wannan ma'aunin fu'allilatu, wanda if alalla haƙƙinsa a ƙiyasi ya zama mi a ƙiyasi mazdarinsa ya kamata ya zama if illalun, ko yawwa. Sai na misali, ina misali kamar iqsha'arra, sai a ce mi iqsha'iraran, ko itma'anna, sai a ce mi itmi'inanan, istaqarra, sai a ce mi. To wannan shi ne kiyasi. To amma kuma an ji Laraba kuma sun sanya wannan ma'aunin fu'allilatu, sai suka wadatu da shi, sai suka kyale wancan iqsha'arra, sai suka ce qusha'ariratun, qusha'ariratun itma'anna tuma'aninatun, tuma'aninatun. Kaga alawa zani fu'allilatun, ko qusha'ariratun fu'allilatun. To shi ne yace mustaghniyan, kaga shi wannan sai ya zan ya zan ya wadatar akan wancan na kiyasin, amma la luzuma, amma ba matsayin wajibi ba fa, a matsayin halatta ne, an halatta shi if alalla din ka kawo mazdarinsa da fu'allilatu a matsayin halatta, ba matsayin wajibi ba. idan abin akwai sabani shi imamu al-imamu Sibawayhi shi yana ganin asma'ul masadir ne usha'riratun sai da ya zama sunan mazdari haka nan tuma'aninatun sai da ya zama sunan mazdari ba wai mazdarin karan kansa ba to shi kaga ya saba kamar da zaka ce igita sala guslan guslan kaga sunan mazdari ne tawadda'a wudu'an kaga wudu'an shi ma sunan mazdari ne dan abinda ake kiyasi igita sala sai ka ce igitisalan tawadda'a tawaddu'an tunda ya fara da tawo tawaddu'an shine kiyasi kamar ka ce wudu'an ismul masdar kenan haka in ka ce guslan ismul masdar ga igita sala to kama haka ne sai shi Sibawayhi yace dole iqsha'ara sai dai a ce iqsha'iraran shine mazdari itima anna itmi'ina nan shine mazdari istaqarra istiqraran shine mazdari amma a ce iqsha'ara kuma a ce qusha'riratun itima anna tuma'aninatu yace to shi yana ganin sunan masdarai ne amma shi ibnu malik rahimahullahu yace a su karan kansu masdarai ne an gane masdarai ne sai dai kuma ana fadan su ne a babin halacci ba babin wajibci ba shine laluzuman din ba dole ne a dauke su a haka ba tunda akwai sabani kuma akwai na kiyasi to fa'rifil musla almuslu jam'u misalin wato ka san misalan da ake kawo maka a cikin wayannan baitocin duk inda aka kawo maka misali ka rike shi saboda in baka rike shi ba ba za ka gane ka'idar da ake koya maka ba to wannan shawara ce Ibnu Malik yake baka tunan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi lifa alaj'al fi'alan aw mufa'alatan insha Allah kai tabbaya uku waya gani karatun bai da wahala yana da saukin ganewa kwarai da gaske to ai yaren ne adda yawa ba laihin ilimin na ba laihin yaren ne shi ilimin yana biyan yare ne sai inda yare ya yi da shi so da haka tunda yare na da yawa kaga dole abinda za a karanta shi ma ya yi yawa kwarai da gaske to larabci yana da faɗi sosai shi kuma Ibnu Malik yana son ya kawo maka komai ne da abinda yake na ƙa'ida da wanda ya saba ma ƙa'ida saboda koda ka ci kabo da shi to ka riga dai ka an ilmantar da kai kawai dai shawarar da ya baka ka kula da ita shine ka san misalai ka rike su waɗanda ake kawo ba shi zai sa ka fahimci ka'ida din duk inda ka ganta kuma ka iya ɗabbaka ta amma in baka kiyaye misali ba to za a samu matsala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله